wannan hukuma ba ta wa gwamnatin mai mulki adalci ba, don kamata ko da haka gaskiya ne sai ta yi shiru kar ta faɗi, ta bari a ga abubuwa na canzawa. An ka faɗa ba, ka ce ka samu abu, to in ba a riƙa shi ba mutum ba zai je faɗa ba, saboda haka su masu idan daga ga in ka lura ɗigo ɗigo ne suke magana. Saboda haka shi talaka ka a ce wai tasirancin ƙasa ya ƙaru, su ga suka kama bashi su aka yi. Saboda haka wannan magana ce ta banza wanda ina ganin ba za ta ce kunnan mai hankali ba.
Kan batun halin matsi ɗin da ya gwamnatin tarayya ta ce ya kau, kuma mutane sun fara samun sauki dangane da rayuwar yau da kullum, musamman ma kan yadda farashin kayayyaki yake hauhawa a ƙasar, ga abinda wasu ƴan yankin Niger Delta da ma mazauna yankin ke cewa.
To the best of my knowledge as an individual I'm a Niger Delta
Ogoni a matsayin na ɗan yankin Ogoni da ke yankin Niger Delta, wannan ba ƙaramin cigaba ba ne. Hakan kuma na nuna cewa mun samu shugaba masu amana da kokarin shi kuwa wannan ya ce.
Sunana Alhaji Salmanu Danisha. Shi wannan tattalin arzikin da an ka ce ya bunƙasa, muna fatan Allah ya sa haka ne ga Najeriya gaba ɗaya, kuma muna mai roƙon Allah ya sa shi shugaba Muhammadu Buhari shi tabbatar da wasu ababe waɗanda talakawan Najeriya za su muri.
Shi kuwa wannan ya ce.
This is a first story, it's not a true story.
Wannan labari ne kawai, saboda mu dai a matsayinmu na ƴan ƙasa ba mu ga wani sauyi ba tsakanin jiya da yau. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fort Portal, Nigeria.